kuma masu girma muna ma Allah subhanahu wataala godiya, ya kuma su imani mu ji tsoron Allah. Duk wanda zai wata magana yayi kokarin kiyaye abin da zai hadi, abin da zai fito daga bakin shi ya zamanto magana mai kyau. Ya kuma su imani kusan cewa Allah subhanahu wataala ya halice mu daga rai guda, shine Annabi Adam alaihi salam da kuma Hawwa. Ya ku mutane, kusan cewa babu wata magana ta gaske, magana wanda babu shakku a ciki balle wutanta ma, kamar magana Allah alqur'ani da kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisan shi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yake bamu labarin Annabi Nuhu alaihi salam da shi da mutanen shi. Allah yake cewa sai Annabi Nuhu ya ce wa mutanen shi, ya ku mutane na, ku nemi gafara Ubangiji subhanahu wa ta'ala, lalle Allah mai yawan gafara ne, zai gafarta muku, ya muku gafara, ya kankare muku kurakuran da kuka aikata. Lalle ne idan kuka aikata haka, zai aiko muku da arziki wanda yake na sama. Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku dukiya, Allah zai ba ku ƴaƴa, Allah zai ba ku arziki na noma da na kiwo. Dalilin mi? Dalilin istighfari. Wannan huduba ta mu ta yau, ƴan uwa masu girma, muna magana ne akan ita wannan kalma karama amma babba wajen samun albarkar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma kalma ce babba wajen mutum ya samu albarkar duniya da lahira, kalma ce babba wanda za ta gadar ma da mutum arziki a nan duniya, arziki kuma ta kowane bangare. Kuma a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai sa ya arzita da gina aljannar Firdaus. Kalma ce karama, astaghfirullah, istighfari, neman gafara Ubangiji subhanahu wataala. Wani zai ga kamar abin karami ne, astaghfirullah, 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 saboda sau da yawa mutane yana ganin sai abin da ya sha wahala ne Allah zai karba, sai kuma ya wata addu'a doguwa wanda ya jima yana yi, sai ya yi dubu kaza miliyan kwanaki ana ta yi, to kwanan Allah zai karba. To wannan tunani ba tunani bane na gaskiya. Shi abinda ake so, duk abinda zaka aikata in dai kana so Allah ya karba, to ka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya addini ne, shikenan Allah zai karba. Kada kai la'akari da karamcin abin, ba yawa yake sa a karba ba, a'a, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, istighfari, astaghfirullah, astaghfirullah, a halshe a magana abu ne karami. To amma wannan huduba tamu za ta bayyana mana abubuwa na mamaki, abubuwa wanda suke tari abin da ke cikin mutumin da ya rike istighfari. Kawai ko kana tahiya, ko kana zamne, ko kana aiki, ko mi kake yi, ko daga barci ka tashi kanka koma, ko aina kake, ko tuki kake, ko a ƙasa kake, kawai kana astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah madaukakin sarki zai ga kankare maka zunubanka, kuma Allah zai daga maka daraja. Umar ɗan Khattab, halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu manya kenan a cikin musulunci, wata rana an samu hari, babu ruwa, ruwa yayi karamci ko kuma yayi jinkiri, sai aka huta roƙon ruwa. Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu bai ce musu ba za mu yi kaza, a karanta kaza, kafa kaza, a karanta kaza, a'a, kawai sai aka yi ta istighfari, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mutane sai suke ta mamaki, haka tambaye Umar radiyallahu ta'ala anhu, ya Umar, yanzu wannan roƙon ruwa da muka zo, wannan addu'a ita gaje ruwa, ita ce za mu yi ta yi kuma mu samu ruwa? To shine sai ba su amsa radiyallahu ta'ala anhu, ya ce musu idan kuka yi istighfari, ya ce wannan istighfari da nake yi, na roƙi Allah ne wasu sabubba wanda suke na sama, wanda da su ne ake sabko da ruwa. To shine sai karanta wannan ayar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum midrara, ka kenan ruwa, ruwa zai sabko daga sama. Dalilin mi? Dalilin istighfari. Kada kenan wannan sai nuna maka cewa duk abin da kake bukata, duk abin da kake so, to ka yawaita istighfari, Allah subhanahu wa ta'ala zai baka. Kuma wannan zai nuna maka cewa ba wai ana nihi bane cewa Allah zai karbi addu'a ko Allah zai sako da albarka shi sai an yi wani abu tari mai wahala, a'a. Ya kamata kai tsaya da kyau, ka riga harara kana nema menene manzon Allah yayi, me yasa sahabban shi suka yi wajen neman bukata ko kuma wajen neman alheri na duniya da lahira? Wannan shine samun nasara. Ƴan uwa masu girma, istighfari yana da muhimmanci, yana da wani matsayi musamman a wajen kowane bawa mai imani. A takaice dai, duk mutumin da yake son alheri, to istighfari yana janyo shi na nesa da na kusa. To idan mutum ya yawaita istighfari, astaghfirullah, 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 Allah madaukakin sarki zai janyo maka duk alherin da yake nesa, kuma wani bala'i Allah zai kawo maka da shi, Allah zai kare ka. Istighfari idan ka yawaita shi, yana yawaita sabko da albarka ta Ubangiji subhanahu wataala. Idan mutum ya yawaita istighfari, kuma yana kore ma mutum wani bala'i da wata musiba da wani damuwa da wani abubuwa wanda suke cikin zikatan mutane na nukura da wani hasada da wani wane ne duk abin da zai dame ka ka yi wata istighfari Allah madaukakin sarki zai yaye maka ya kuma sima ne kusan cewa istighfari yana daga darajar bawa a wajen Ubangiji subhanahu wataala da kai darajar ka karama ce to amma Allah ya sa kai mutum ne mai kwawa kowane lokaci kana yawaita istighfari astaghfirullah astaghfirullah to Allah zai daga matsayinka kuma Allah zai kankane maka zurbanka kuma Allah zai daga maka daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin ga tace ma dalla da mutumin da yaje kiyama sai aka samu istighfari yayi yawa a cikin littafin shi da aka kawo na lada to wannan zai samu gafara ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahi kowa yawan istighfari sahabbai Umar Abdullahi dan Umar yake cewa a lokaci guda a zama guda sai mu ilga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama istighfari so 100 in suka zamana kansu tashi wannan mazamana guda kenan ina a cikin gida ina a kaza ina bayan sallah to haka sallallahu alaihi wasallama yake amma kuma mu san cewa shi tsiran Allah da aminci Allah tabbata gare shi an gafarta mishi abin da yake gaba da baya wai in ma yayi ba zai yi ba saboda shi ma'sumi ne Allah ya kare shi to amma duk da haka kullun astaghfirullah astaghfirullah to ina gani ko kai wanda zaka kalli wani abu mara kyau zaka wani abu ko ka ci wani abu ko ka sha wani abu wanda ke na haramu kada kenan mu ne min babu aula mu ne ya cancanta a ce a kowane lokaci muna istighfari mu yawaita istighfari duk wani bala'i ma Allah madaukakin sarki zai kawar mana da shi duk alherin da muke so to Allah madaukakin sarki zai ba mu shi dalilin yawan istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yi ya kuma su imani musulmi kusan cewa yana daga cikin wanda ya kamata ko kuma wanda ya dace idan bai zama wajibi ba mu yawaita istighfari a lokutan mu kada mu bar lokacin mu haka kawai zance mara kyau kalle kalle saurare hira wanda batta da kai batta da kafa salula a hannunka awa dai awa biyu awa uku to wannan duka bata lokaci ne kai istighfari guda yayi su gaba daya inda zaka shekara dubu kana kallon wata salula ko wata hira ta duniya istighfari guda ɗaya lak yayi ta alheri yayi ta albarka yayi ta daraja wajen Ubangiji subhanahu wataala kada mu rika rena abubuwa mu rika dauka abubuwa na addini da daraja da kuma muhimmanci kakka bata lokacinka a banza ga abin da zai amfane ka yawan magana da wani jaje ba shi bane naka kai yawaita istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abun koyon mu haka Allah yace lalle tabbas ya kasance a gare ku kuma su imani game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koyi kyakkyawa to shi ko sallallahu alaihi wasallama kullun istighfari yake yi a lokaci guda sai a ilga istighfari so 100 tsiran Allah da amince da tabbata gare shi to kaga mu yanzu abin takaici ne abun kumya ne a ce mutun ya wuni bai ma san ba yayi istighfarin ko bai yi ba wani na bayan sallama ya gagare shi ana cewa assalamu alaikum liman yana sallama assalamu alaikum wata furti ya tashi kai ka ce kamar yana kan wani tsinke ko babu inda zashi illa yaje ya zamana yayi wani hiran da bai da amfani ko kuma salular shi a hannun shi ko labarin wani balo da wani kullo kawai shine abin da yake a tunanin shi kaga wannan abin takaici ne kuma abin hasara ne a gobe kiyama mutum zai ga lokutan shiga na alheri ga mara kyau sai ya rika cize yatsa ina ma na istighfari anan ina ma na yi kaza to kaga ɗan uwa masu girma ita kanta wannan istighfari rahmatu ubangiji ne subhanahu wataala dan bai sa ta bauta jumla doguwa wani karatu mai tsawo astaghfirullah astaghfirullah duk musulmi dai ko baka je makaranta ba dai ko a ina ne dai ka dai ji ka dai iya a ce astaghfirullah ina neman gafara Allah ina tuba zuwa gare shi to ya kamata mu yawaita ya kamata mu rika nanatawa a kowane lokaci Allah subhanahu wataala sai ji kanmu Allah sai ya rahamshe mu daga cikin bayu na gari salafus salih magabata waɗanda suke masu albarka wanda suka wuce akwai Imam Hassan al-Basri sananne ne wajen gudun duniya da kuma kalamai maganganu na hikima da kuma tsoron Allah da kuma tsantsani game da abin da yake na haramu wata rana sai wani ya zo ya ce mishi ya Imam ni hogona ta babu ruwa shibka ta za ta mutu abubuwa dai ya zana mishi na rashin ruwa sai Imam Hassan al-Basri ya ce mishi kaje ka yawaita istighfari ana nan dai sai wani ya zo ya ce ya Imam ni kuma talauci ne ya muni katutu ya dame ni bukatuna gaba ɗaya sun kasa biya shikenan sai Imam Hassan al-Basri ya ce mishi kai ma kaje ka yawaita istighfari sai na uku ya zo shi kuma ya ce ya Imam nayi aure ɗaya nayi aure biyu nayi ta aure har yanzu ban samu yaro ba ina son Allah ya arsani da ɗa sai Imam ya ce mishi kaje ka yawaita istighfari sai mutane suka yi ta mamaki suka ce ya Imam na farko mai rashin ruwa ga abin da kace mishi wanda yake talauci ya dame shi shima kace istighfari wanda yake neman da shima kace istighfari sai ya ce musu eh haka ne ai aya ce a cikin alqur'ani take bayanin haka ita ce ayar da muka karanta da farko annabi nuhu alaihi salam da yake hujjar mutanen shi fa qultu astaghfiru rabbakum ku yi nemi gafara ubangiji ku innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum midrara zai sauko da ruwa to kaga kenan shi wanda yazo mai garka wanda ya rasa ruwa kaga kenan yawan istighfari yursilu samaa alaikum midrara kaga kenan shi anan amsa shi ta samu kuma ya ce wa bidukum bi amwalin wa banin wanda yake talauci ya ishe shi yumdudukum Allah zai baku dadin kari kuma ya kara muku kuma ya kara kara muku amwal sunan dukiya kenan kaga duk mutumin da yake son dukiya yau sai istighfari bi amwalin wa banin kuma yace yaya kenan kaga shi ma wanda yazo yana kukan rashin aihuwa Allah bai bashi arzikin da ba to shi ma yawan istighfari zai sa Allah ya bashi arzikin wannan nada haka Imam Basri radiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala ya karantar da waɗannan bayan Allah mu kuma a gare mu mu ma karatu ne wanda yake mai girma amma masu daraja ya isa idan ana magana akan darajar istighfari wata aya wadda take magana akan cewa lalle ne tabbas Allah yana kare ma mutane wani bala'i da wata musiba da wani azaba in suka kasance suna yawan istighfari Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yiwa ubangijinka ya musu azaba in dai kana cikin su kina lokacin manzo Allah yana nan sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai sauko wata azaba wanda za ta gama kowa to wannan ya wuce manzo Allah yayi rayuwa ya wuce tsiran Allah da mushara ta fata gare shi to sai kuma Allah ya ce a gaba ta biyu kuma Allah madaukakin sarki bai zai musu azaba ba mutaka suna istighfari indai suna astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah to lalle tabbas bai wa Allah ya ma mutane azaba amma masu daraja wannan kadan ne daga cikin abubuwa na fadala da kuma matsayi na istighfari wanda Allah subhanahu wataala yakan ba mutum alherin duniya da lahira yanayin da muke ciki yanzu musamman rayuwar mu a kasar Niger zaka duka jin abubuwa iri-iri za a yi kaza rikici ta'addanci wane ne abubuwa to babu abin da ya dace babu abin da ya kamata kaman mu kula da yawaita istighfari Allah subhanahu wataala zai janye mana abubuwa masu yawa kuma yanda kamar kullum muke addu'a Allah ya sanya mana wata katanga ta karhe tsakanin duk wani wanda yake nihin wannan kasa ko kuma duk wani wanda zai kama wani bala'i ko na tashin hankali wanda zai sa mutane su tagayyara musamman ɗan Niger Allah ya mana kariya to sai mu yi ta yawaita istighfari kada mu yawaita jaje kaza ya faru a gari kaza kaza aka yi a gari kaza ayo Iran kaza Amurka ta Isra'ila zance wanda yake da wanda ya sani da wanda bai sani bai da kai bai da kai bai da kafa abin da ya kamata mu yawaita istighfari astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ilayk a nan yi uwa masu girma muna da sako na musamman ga hukumar Niger na san kowa ya ji ko a radiyo ko a yanar gizo cewa duk mutumin da zai nuhaci Niger ko 'yan Niger da wani ta'addanci ko ya ɓoye ɗan ta'adda ko ya kasance tare da shi ko suke shawara tare da shi ko kuma abubuwa ne suke na musiba suka ɓoye ta hukuma ta saba ƙur'ani a kan wannan cewa duk wani bala'i mana kenan Allah ya zamanto kariya tsakaninmu da irin wannan musiba kuma ya kamata mu zamanto masu wayo ya kamata mu zamanto masu hankali menene hankali shine abin da ya faru dan uwanka ya kamata ya zamanto wa'azi a gare ka kadiba tun daga Tunis irin wannan Rabiul Arabi kadiba Tunisia kazo Libya kazo Suriya kazo Yemen kazo Sudan a ƙarshe ƙarshe abin abubuwa da za su sa dan adam musamman musulmi yayi kuka da hawayen shi kuma ƙarshen musulmi ne kuma da abin da yake faruwa a yanzu tsakanin Iran da Amerika da Isra'ila Iran tana kai hari ƙarshen Larabawa abubuwa ga sunan mamaki an kashe dukiya an kashe gonakai an kashe hanyoyi an bata dukiya an bata arziki to wanda ka ya kamata ya zamanto mana wa'azi wai har yanzu bai zamanto mana wa'azi ba abin da ya faru a kasashe a ce yau mu ma kanmu karatun tano su dan mu zama lafiya duk wani rikicin da ake wasa saboda abin duniya ne in babu zaman lafiya abin duniya kayan banza ne gidanka motarka matarka ƴaƴanka shagonka ko da ya kai masallacin nan ka ta fare in babu zaman lafiya da gudu zaka bar shi kai yanzu ta kanka kake kuma an ka gudu ina zaka Allahu alam rayuwarka za ta kai ina ɗanka za ka same shi kawai sai dai ɗumkin duniya ko kuma majalisar ruguza duniya ta zo ta yi tanti ta riƙa jera mutane tana ba su kunu yadda suka saba ma ƙasashen musulmi walaƙanci sai kuma a kawo musu kira na kiristanci ana baka kunu ana maka kira ka shiga kiristanci haka suka saba yi haka suke yi ya kamata ya zamanto wa'azi a gare mu ya kamata ya zamanto izina mu zauna lahiya sau da yawa za ka samu mutum ko kuɗi ne yake so a tada hankali ko kuma mulki ne yake so a tada hankali ko kuma wani wuri ne yake so a tada hankali don hankali ya tashi kai baka san ba ma kana ina balle kuma a ce kai kana mulki babu talaka babu mai mulki babu mai kuɗi babu wanda yake mara shi kowa wannan bala'in sai ya same shi don haka abinda nake kira yan uwana da kuma sauran musulmi musamman ɗan Niger da kuma sauran musulmi duniya ma gaba daya mu yawaita istighfari mu roki Allah subhanahu wataala na daidai ya kare mana imaninmu ya kare mana musuluncinmu Allah ya kare mana ƙasashenmu kuma Allah ya kare jinane na musulmi wanda ake mu'amara ana kai ni da rana duk wannan bala'i in kuka tsaya kuka diba da kyau za ku ga cewa ƙasashen musulmi ne irin wannan bala'in da ake alalata nan a ruguza can alalata can a ruguza can kuma su wane ne Yahudawa da Nasara kuma kowa ya sani kuma duniya tana kallo kaga kenan ya kamata mu zamanto masu wayo yanzu lokacin jahiliya ya wuce a ce wai jahiliya ne mu har yanzu mun kasa gane siyasar duniya a ya kamata mu zamanto masu wayo Allah subhanahu wataala ya kare mana imani Allah ya samu daga cikin musulmai na gari mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbas Allah ya kare shugabanninmu Allah ya basu wata dama da wani tunani wanda za su yi aiki wanda zai amfani ɗan Nijar Allah subhanahu wataala ya kare sojojinmu Allah ya kare iyakokinmu da sauran kasashen musulmi astaghfirullah wa tubu ilai babban abin da ya kamata a ce mun yawaita Allah ya mana gafara kuma mun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala rabbana la tu'akhizna bima fa'ala sufa'u minna qum ila salati wa rahmukumullah